tawaziru kujeji mhala
JP with the vibes
akateka la maraso mbabu ya rafada amani kama na fada na tadada kete tadaya kete maivalida kete sinadari kudaba mangeda nasa ikina suna tabarata yaya alkawarina kin minerana kin ture magiyana ya kika kwana danke ce a gabana masoyiya san kina suna
cece waya akai
ya akai
alkawari ko dai kin sake ne gani gari nazo bi dan magani
magani magani
gari kina zo in ba haka balka bane hasken zuciyata hasken ruhi na jikina gaban hakari na so dauki maya da mugana ni san miki komai tuna miki sansar kauna
How we look, you unsupported, I'm a vast. That is love from above, doesn't matter how we fall. Is it heavy? You're asking, I don't know, it's a feeling. It's a beautiful appeal, doesn't mean you gotta build.
Atata barata, yaya alkawarina Kimbinerana, kinture magiana Ya kikakwana